Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Darasi na gaba a cikin littafin al-usulu thalatha, bayan mun saurari abin da yake al-martabatul ula, wanda shine ash-shahadatani, bayani akan kalmar shahada, sannan kuma bayani akan shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam manzan Allah ne. Mali ce al-martabatu thaniyatu, martaba ta biyu al-imanu, shine imani. Mali ce wa huwa bid'un wa sittuna shu'ba, shi imanin nan da kake gani kashi 70 ne da ɗan kai. Fa a'laha, mafi kololuwan imani shine qawlu la ilaha illallah, mutun ya fada da halishin shi, ya kudure a cikin zuciyar shi, kuma aikin shi su nuna cewa lalle babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah. Yace wa adnaha imatatul adha ani tariq, mafi karancin imani shine mutun ya kawar da wani abu daga saman hanya wanda kake ga zai iya cutar da jama'a, kaya ce, rami ne, kusa ce da sauransu. Sanne ce wal haya'u shu'batun min al iman, ita ma kunya wata kaso ce daga cikin imani. Dan akwai hadisi da manzo Allah yake cewa inna mimma adraka an-nas min nubuwatil ula, iya daga cikin abin da mutane suka riskana daga karatuttuka na annabawan farko, al haya', kunya. Sai manzo Allah yake cewa idza lam tastahi fasna' ma shi'ta, idan dai aka waye gari da adamai zamanto baya da kunya, to ai aikata abin da ga dama. Sai mali ce wa arkanuhu, rukunan shi imanin nan sittatun, guda shidda ne. An tu'mina billahi, kai imani da Allah, wa mala'ikatihi, kai imani da mala'ikun da Allah ya halitta, wa kutubihi, kai imani da littattafan da Allah ya safkar, wa rusulihi, kai imani da manzannin da Allah ya turo, wal yawmil akhir, kai imanin cewa za a zo ayi wata rana mai suna lahira, ranar ƙarshe kenan. Sannan kuma wa tu'min bil qadari khairihi wa sharrihi, kai imani da qadara, abinda Allah ya kadarta ya hukumta zai same ka ko zai same ki ko zai same ni. Khairihi wa sharrihi, alherin shi da sabanin alherin, yana shi da sharrin shi da mummunan shi. Kowanne ya zo ka runguma da hannu biyu ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mali ce wa dalilu ala zalika ala hadhihi al-arkani sita, dalilai akan waɗannan rukunai guda shidda. Qawluhu ta'ala, fadar shi madaukakin sarki, laysal birra, ba fa kadai ba bin Allah ne shine kawai. An tuwallu wujuhakum, ku huskantar da huskokinku, qibala al-mashriq wal maghrib, kuna masu huskantar mahudan rana da mafadanta. Kenan ba sallatan sallah kadai bane yake daukan matsayin biyayya ga Allah, walakinnal birra, amma iya daga cikin ma'anar abinda ake cewa da'a ga Allah, man amana billahi, imani da Allah, wal yawmil akhir, da imani da ranan karshe, wal mala'ikati, da mala'iku, wal kitabi, da littafan da Allah ya turo, wan nabiyina, da annabawan da Allah ya turo. Waɗannan duka suna cikin rukunin imani, imani da Allah, ranar lahira, mala'iku, baka taba ganin su ba, amma wajibi ne kai imani ka kudurta cewa akwai su. Mali ce wa dalilul alqadari, dalili akan imani da kaddara, inna kulla shay'in, Allah ce mu ho da kake gani komi, khalaqanahu, mun halicce shi bi qadar, da irin nashi qadara. Kenan wajibi ne mutum ya imani da qadara. Kaga a cikin aya harko an samu imani da Allah, an samu imani da ranar lahira biyu, mala'iku uku, littattafai hudu, annabawa biyar, kenan saura daya shine mali kashi a cikin suratul qamar, inna kulla shay'in khalaqanahu bi qadar. Sannan rukuni ko kuma a ce martaba na uku shine al-ihsanu, kyautatawa. Mali ya ce amma shi ruknun wahidun, rukuni ne na guda daya tallin tal. Me ake cewa ihsan to? Mali ya ce huwa an ta'budu Allah, ka bauta wa Allah, ka annaka tarahu, kaman kana ga ubangijinka. Fa in lam takun tarahu, in ya zamanto kai baka ganin shi, kuma dama ba za ka gan shi a nan rayuwarka ba. Fa innahu yaraka, to tabbas shi ubangiji yana ganinka, sallarka, azuminka, kaza da sauransu. Mali ce dalili akan wannan magana, Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allaha ma'al ladhina taqaw, Allah yana tare da masu imani, bangaren ba su kariya da sanin abin da suke ciki, ilimin shi yana tare da su. Wal ladhina hum muhsinuna, da waɗanda suka kasance masu kyautatawa. Wa qawluhu wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim, ka dogara ga mabuwayi wanda yake mai rahama, shine Allah. Alladhi yaraka hina taqum, wanda yake ganinka lokacin da kake tashi. Wa taqallubaka, da kai kawanka, fi sajidina, a cikin masu sujada. In kun kai mutum miliyan nawa kuka yi sujada a ban ƙasa, to Ubangiji subhanahu wataala yana ga kowa da irin aiki kuma da yake aikatawa. Innahu lalle shi Allah huwa shine as-sami'u mai ji, al-alimu masani kuma. Haka kuma malai kawo suratu Yunus, wa ma takunu fi sha'anin, baka kasance cikin wani al'amari ba, wa ma tatlu minhu min qur'anin, ko kuma abin da kake karanta na daga abin karantawa ba, wala ta'maluna min amalin, babu wani aikin da dan adam zai shiga zartar da shi na aikatawa, illa kunna alaikum shuhudan, Allah ce sai mun kasance a halarce da iliminmu, iz tufiduna fihi, lokacin da kuke kwarara zuwa ga aikata wannan aikin. Waddalilu min as-sunnati, dalili daga cikin hadisan manzalla akan cewa rukunin imani, yace hadithu jibril al-mashhur, hadisin jibril shahararre, an Umar ibn al-Khattab, daga Umar dan Khattab Allah kadar ra gare shi, yake cewa bainama, yayin da nahnu mu julusun, mun kasance muna zaune, inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, a wajen manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, iz qasam, ba shiri ba tsammani, tala'a alaina rajul, sai ga wani mutum ya bujuro mana, shadidu bayadi siyab, shadidu bayadi siyabi, kayan shi horare ne tas, shadidu sawadi sha'ri, gashin shi kuma na kai baki ne kirin, la yura alaihi atharu safari, babu wani alaman burbudin bulaguro tare da shi, sannan kuma abun mamakin shi ne, wala ya'rifuhu minna ahad, Umar ya ce kuma ba wanda ya san shi a Madina, ba wanda ya san shi, kuma alamun shi kamar mutum ne kawai yayi wanka yayi ado daga gidan shi ya fito, in ko tunda ba wanda ya san shi kenan dole zaman to zawaye, in kuma zawaya kamata a ga alamun bulaguro tare da shi, to Umar ya ce wala babu alamun bulaguro, sannan kuma ba wanda ya san shi, yana zawwa taqim taqim hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai zauna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, zaman shi ke da waya, fa asnada rukubataihi ila rukubataihi, sai ya jinginar da guyoyin shi zuwa ga guyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa wada'a kaffaihi, ya dora tafin hannayen shi, ala fakhizaihi, akan cinyoyin shi, zama kenan irin na dalibin ilimi, wa qala, sai yake cewa ya Muhammad, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil islam, ka bani labari me yake cewa musulunci, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, zalla yake ce mushi al islam, abinda yake cewa musulunci, an tashhada an la ilaha illallah, ka shaida babu abin bauta busa ga cancanta sai Allah, sannan kuma bayan wannan shaida ka shaida cewa anna muhammadan rasulullahi, cewa annabi muhammad manzon Allah ne, wannan shine rukuni na harko daga cikin rukunin musulunci, wa tuqima salat, ka tsayar da sallah, wa tu'ti az-zakat, ka bayar da zakka, wa tusuma ramadan, ka azumci watan ramadan, wa tahujja al-baita, ka azka ziyarci dakin Allah, inistata'ta, idan ka samu dama na zuwa wannan wurin, ilaihi sabila, in ka samu hanyar zuwa kenan kai ka tahi, qala sadaqta, kai tsayi sai wannan bakon, sai ya ce manzalla kai gaskiya, kamar mutum ya tambaye ka wani wai kaza 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 kaza, kana hodi yana ce kwarai ko wannan abin haka yake, alaman dama kenan kamar shi ma ya sani, ya zo ne don ya jarraba ka, au shay min qabil hada, Umar yake cewa fa ajibna lahu, sai muka yi mamakin wannan mutumin, yas'aluhu wa yusaddiquhu, yana tambayan manzalla yana gaskanta shi, qala, sai bako yake cewa fa akhbirni anil iman, ka bani labari akan me yake cewa imani, qala yake cewa manzalla yake cewa an tu'mina billahi, kai imani da Allah kenan, shine mahallu shahid da yasa malaika wannan hadisi a wannan waje dan ya ammata maka rukunin imani a cikin hadisi, kai imani da Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, kenan tarjuma wannan ya gabata a baya, qala kai tsayi sai wannan bako yace sadaqta, kai gaskiya, qala sai shi bako yake cewa fa akhbirni ani sa'a, bani labari mana akan tashin kiyama, anil ihsan afwan, akhbirni anil ihsan, ka bani labari akan kyautatawa, qala manzalla yace an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, shi bayani shi ya gabata a baya, qala fa akhbirni ani sa'a, sai yace bani labari akan tashin kiyama, sai manzalla yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, mai tambayan bai hi wanda yake tambaya sani ba, imana shi manzalla bai sani ba, shi ma mai tambayan bai sani ba, qala sai wannan bako yake ta fa akhbirni an amaratiha, bimana alamatiha, ka bani labari akan alamomin tashin kiyama, qala sai yake sai manzalla yake ce mishi an talidal amatu rabbataha, a lokacin da baiwa ta aihi ubangijiyarta, yara ne za ku aihuwa ya zamanto ku kuke bin su ba su suke bin ku ba. Wa an tara al-huffat al-urrat, kaga mutane marasa takalma, marasa tuhahi, ala, alatan talakawa ri'a asha'i, makiyaya dabobi. Kaga sun shigo birane ta tawaluna fil bunyan, sana gina gidaje manya manya masu tsawo. Qala famada, Umar yake cewa famada, sai wannan bakon kawai sai tashi sai ta yi shi. Falabithna maliyan sai muka kiskirin kowa shiru ana kallon juna, wannan wani irin bako ne. Faqala, sai manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Umar, ya kai Umar, atadri mani sa'il, shin ka san wa yake tambaya? Qultu Allahu wa rasulu alam, yace Allah da manzo su suka yi sani. Qala, sai manzalla yake cewa Umar, hadha jibril, ai wannan mala'ika jibril ne. To me kawo shi? Atakum yu'allimukum amra dinikum, ya zo ne ya sanar da ku al'amuran addininku. Tambayoyin da yake da amsar da nake badawa darasi ne ake ba ku da kuke zaune. Insha Allah ta'ala anan zamu dakata, kenan sai darasi na gaba zamu doki al-aslu thalith, shine ma'rifatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.